Earth dream so. Koyo ya kansa momata ma ido ka inya zama baika maka hodo musali yake gan ko ada matsala sawa zai ta
mazalan ka aina gani aboki ka hankare mazalan ka aina gani ka shawiya ai ka gani mazalan ka aina gani aboki ka hankare mazalan ka aina gani ka shawiya ai ka gani
Ina da shiri alakar ba siri ka kare ni gwa fili ka kara min nukar jini farin jini sa jini abin ba kame ka bai bane na ce akwai ajini mai ne ba da simi sai sun yi zumu di sai sun ce in ba su kudi da yi sana'a maka ga ya maka kaki kowa ya san baki ai daban da fari muna ta gashi dan adawa na rashi faruwan mu da enemy in go away ba da energy kawai a bani cibita ba na shenesi kome ne kuke so to kashi aka ce ai aziki kashi ko da ai za su ce bashi We go right on the best of Don't call you your guns up more my love My idio ka inya zama baika Maka hodo musali yake gani Ko ada matsala sawa zai ta
Matsalan ka aina gani Aboki ka hankare Matsalan ka aina gani Ka shawiya ai ka gani Matsalan ka aina gani Aboki ka hankare Matsalan ka aina gani Ka shawiya ai ka gani
Muke ba su melody So different energy Poppy like a Hennessy And I pray for better I don't sit for enemy You can never take what is there for me Anything for me will surely come to me Wait the money day While I no go day Every day can be a jolly day Show walking love you Cho come out all of those When the money show I want you no carry all of those Show walking love you Cho come out all of those When the money show I want you no carry all of those Don't go your hands up on my love My idio ka inya zama baika Maka hodo musali yake gani Ko ada matsala sawa zai ta
Matsalan ka aina gani Aboki ka hankare Matsalan ka aina gani Ka shawiya ai ka gani Matsalan ka aina gani Aboki ka hankare Matsalan ka aina gani Ka shawiya ai ka gani